LSV. Can you imagine?
Is the Dasky Ovista on the beat?
Mama's boy. As I broke like this, just imagine. Make down go to Dota on the three for me.
Imagine.
Say for this night, ya doing Yahoo Yahoo is allowed.
Imagine.
Say sugar daddies, no go answer call again. My brothers, late queens go die.
Imagine.
Imagine foundation for my guinea. Imagine. And imagine say I got Lamborghini.
Imagine.
Imagine Cardi B, they look for me, say she won't sign me.
Mado,
say they kajitna collabo, the CJZ, the Siniki.
Mado,
Jeffy Naga Hafsi, Gafati, the Suruki.
Mado,
Singao, Kella, Yansa, Sina, so, Musilinki.
Mado,
Dancing Gena, Head Table, says she, Musiliki.
Mado,
Yo, Emma, Tasam, put the Buddha, CJ, crushing on me.
Mado,
Bani, Nam, Bani, Chan, Kulung, Nayao, a chicken PJ.
Mado,
Jasunesha, Abba, Nina, Chimmy. Shi ya kara da DJ
Mado
ni cool guy ni in karena ni sai in sa maka ice
Mado
boy akwai matsala
Lil Prince baby akwai matsala
as boy ni
ace har in hau kan wannan kidan ban kashe ba
akwai matsala
in dey face din ta kalan fanta ne jikin ta na cock
akwai matsala
ka sha gari ka siya ma yarinya pizza
akwai matsala
in dey ba ta kiran ka sai tana bukatan kudi da kinji yana cewa karki damu ai bestie tace in dai har ta ce maka good night amma tana online
akwai matsala
da kaga ana ruwan sama ba a dauke wuta ba
akwai matsala
in dai kaga dumbin followers amma dai ba likes
akwai matsala
kice an ce ya fito yace da sauran time
akwai matsala
anything you say can be used against you in the court of law
akwai matsala
in chick dinka tana yin ado da kayan aro
akwai matsala
in kaga column din result din ka da dan fadi
akwai matsala
alaji
akwai matsala
na dau wanka kuma ba za a cire mun portrait ba
akwai matsala
tana for me chocolate freak but she never test bonvita
akwai matsala
ka sa rolex but in zaka duba time ka ciro waya
akwai matsala
tana snap the iphone amma ta posta the infinix
akwai matsala
in ka ce mata how are you sai ta ce maka I'm not fine queen you break up but atm kana hannunta
akwai matsala
ka bata masandi but kana ta fama da legendary benz
akwai matsala
in ka ce za ku je outing ta fito da kawayanta
akwai matsala
waya na na 0% ina strategy ta kai 100
kai eh mana eh mana
akwai matsala
in ka ji babe din kana yawan cewa mado
akwai matsala
in ka ji tana yawan cewa cousin ne
akwai matsala
in ka kira ta phone ka ji an ce call waiting
akwai matsala
in ka ji an ce your money or your life
akwai matsala
na siya iPhone na kunna sai na ga logon Techno
akwai matsala
ka buga bet ka ci kudin ka tafi solo
akwai matsala
ka mata alƙawarin baki shi ya yanzu kana so ka
kara
in ka ga wakan nan ya fito bai yi blowing ba
akwai matsala
yarinya da iPhone cikin ta MT aljiun ta MT gida da bashi ga ta da kishi akwai matsala